ne ni fokaci akan maganganun waɗansu malamai da suka yi akan yunkurin da al'umma take yi na yin zanga-zangar lumana don nuna wa gwamnati halin tsanani da ake ciki. Waɗannan malamai sun fito sun nuna cewa babu zanga-zanga a musulunci, haramun ne, wai suna cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama wai ya hana. Ya kamata waɗannan malamai su yi adalci. Hadisan da suka dogara da su baki ɗayansu suna magana ne akan yi wa shugaba na musulmi tawaye, baya da duk al'umma ta masa mubaya'a, ta maccaffa, wasu tsirarun mutane su ware su matawaye ko kuma wani mutum guda ɗaya. Wannan shi ne abinda hadisan suke magana a kai, duk da wasu hadisan ma akwai magana a kansu. Sannan kuma waɗannan hadisai sun saba da aikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, domin sahabbai da yawa sun fito sun yi tawaye a shugaba. Kaga ya ko dai ba su samu waɗannan hadisan ba, ko kuma a ba su fahimce su yadda waɗannan malaman namu suka fahimta ba. Ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha ta fito ta yi tawaye bayan da aka kashe Saidina Usman, wanda ya kai zuwa ga aka yi waqi'atul jamal, aka yi yaƙi, aka zubar da jinin musulmi. Sannan Saidina Muawiya shi ma ya fito ya yi tawaye ga Saidina Ali bayan an yi Saidina Ali caffa, kuma har aka kai aka yi yaƙin Siffin, aka kashe dubunnan musulmi. Sannan Abdullahi ibn Zubair shi ma haka ya yi fito na fito a lokacin Yazid. Haka a Saidina Husaini ya fito shi ma ya yi tawaye ga Yazid, wanda kuma ya ta kai har zuwa ga aka kashe shi. Sannan da yawa abubuwa da yawa sun faru, misali suna nan malamai da yawa sun yi saɓa wa gwamnati, wasu an kai su kurkuku, wasu an kashe su, duka akan wannan. Ibn Taymiyyah kansa shi ma ya raya a kurkuku a sakamakon saɓani da gwamnati da sauransu. Sheikh Abdul Wahab da ya yi a Saudi Arabia tawaye ya fito suka yi alayin da shi da Ali Saud, suka yaƙi gwamnatin da ce kai, suka kayar da ita, suka kafa tasu ta daular Saudiya. Sheikh Usman Danfodio a Najeriya shi ma tawaye ya yi ga gwamnatin Yunfa, wanda da yana zama tare da Yunfa, Yunfa ma almajirinsa ne a lokacin babansa, kuma ya zama sarki. Daga baya kuma suka samu matsala, ya masa tawaye kuma da hujjojinsa na addini, ya kayar da gwamnatin shi, ya kafa tasa wata ce daular musulunci da aka kafa muke cikinta. Duka ana yi, kaga duka malamai su fahimci wannan baki nan, to kaga lallai ya kamata malamai su yi adalci a bisa wannan. Sannan abu na biyu, waɗancan hadisai da suka dogara da su akwai kishiyoyinsu, mana akwai hadisan da suka nuna cewa a fito a gaya wa shugaba gaskiya ko da zai kashe mutum. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abbalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Fiyayyen jihadi shine faɗin gaskiya a gaban azzalimin shugaba. Kaga manzo Allah ya ce jihadi, ana da zai kashe mutum yayi shahada, yayi saboda jihadi yayi cikin faɗa masa gaskiya. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yana cewa sayyidu shuhada'i Hamza wa rajulin qama ila imamin zalimin fa amarahu wa nahahu fa qatalahu. Fiyayyen shahidai to shine Sayyidina Hamza. Sannan sai kuma mutumin da ya tashi a gaban shugaba azzalimi, ya umarce shi da kyakkyawan aiki, ya hana shi ga mummunan aiki, sai shugaban ya kashe shi, to ya yi shahada, shine nabiyin Sayyidina Hamza. Kaga manzo Allah ya ce ma to kaga ya alakanta abin da koda ya kashe ka to kai shahada, kuma ya kira shi a jihadi. Sannan kuma akwai hadisin ma da cewa laifi ne al'umma ta ga azzalimi ta ki hana shi yana zaluntar mutane. Hadisin da Sayyidina Abubakar ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa innan nasa idza ra'u zalima falam ya'khudhu ala yadayhi awshaka Allahu an ya'ummahum biqabin minhu. Hakika mutane idan suka ga zalimi yana zaluntar mutane, ba su kame hannunsa sun hana shi ba, to ya kusata Allah ta'ala ya game su da hukuma, duk yayi musu azaba saboda sun ga zalunci sun yi shiru. Kaga wannan duka sun nuna cewa shi ba a gaya shugaba gaskiya, ba a hana shi ma wannan abin. Annabawan Allah ne kadai Allah yake aiko su da kamala, wanda ba a ce komai suka yi daidai ne, amma kowane shugaba sai an nuna masa. Kuma Sayyidina Abubakar bayan ya zama khalifa ya ce ku bi ni ba inna bi Allah, inna karkace ku daidaita ni. Sayyidina Umar ya zara takobi ya ce za mu daidaita ku da takobi. haka shi ma Sayyidina Umar yana khalifa ya zauna a cikin masallaci da jama'a yace jama'a me kuke gani idan na karkata da kaina zuwa ga duniya ba na bar tarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yin adalci akai fit a cikin masallaci kowa yana tsoron Sayyidina Umar saboda kurjinin shi kamar yadda yake a tarihinsa Salman al-Farisi ya gara takobi yace sai mu karkata takobin mu akan kama maka haka ana yin nama mai ishara sai mu kashe ka idan ka kauce wa tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar yayi dariya yayi farin ciki yace godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillah yanzu idan Umar yayi kuskure akwai wanda zai gyara masa a cikin ra'iyar sa a cikin al'ummar da yake jagoranci wannan shi ya kamata malamai su gaya wa mutane sannan kuma malamai idan suna fufu gaya wa mutane magana akan cewa mu a Najeriya in an yi zanga-zangar lumana a mafi yawan lokuta tana barkewa ta zuwa fitina da fata kayan mutane da lalata abubuwa na gwamnati wannan gaskiya ne kuma kowa yana tsoron wannan kuma kowa yana kokarin ya kiyaye wannan to abin da ya kamata su ja hankalin mutane kenan kar ai kabilanci kar ai addinanci kar ai afkawa dukiyoyin mutane a tsaya akan manufar da aka fito a cikin ta amma babu yadda za a yi ka raba demokradiyya da activism dole ne akwai wannan a ciki in babu ita ma sun ce babu demokradiyya to da haka malamai su san wannan sannan malaman addini ya kamata su zama sautin talakawa a gun gwamnati ba su zama sandar gwamnati da ba a ringa dukan talakawa da su ba ya kamata su san wakilcin da suke yi abinda ya kamata su yi kenan ma'ana abinda ya kamata su yi kenan wannan shine abinda ya kamata su yi amma ba kawai su zo kuma su ce ba za a yi ba kuma su yi shiru idan ka ce ba za a yi zanga-zanga ba wannan yana kana da ikon ka faɗi wannan amma ka gaya wa al'umma me ye kuma mafita wallahi dukkaninmu ba wanda baya da tsoro a cikin ransa akan harkar zanga-zanga amma idan ba zanga-zanga ba menene ka gaya mana idan ka ce karmi kaza to gaya mana wani abu kuma su ake a gyara ba wanda yake fa tashin hankali a kafan nan kowa zaman lafiya yake so amma malaman addini ya kamata su sani addinin musulunci adalci ya zo da shi idan fa ba adalci ko ana bin qur'ani ko an ce ana musulunci wannan fa abin ba musulunci bane ba mulkin musulunci bane zalunci ne musulunci bai zo da zalunci ba duk annabawa ma kamar yadda malamai suke faɗa sun zo ne don su yaƙi zalunci kuma za mu ga dukkan tarihin su sun yi clash sun samu karo da azzaliman sarakuna na zamanin su da haka ya kamata malamai mu yi adalci akan wannan abu Allah ta'ala ya taimake mu ita kuma gwamnati ya kamata ta duba an ba ta dama kusan kwana 30 ta duba ta gyara wannan abun ba ma sai an kai zuwa ga yin zanga-zanga ba maganar man fetur maganar dala ake magana wannan ya kamata kuma ta dawo da kuma maganar haraji da yake kan abubuwa ba wai kawai ƙara albashin ma'aikata ba albashin ma'aikata ba abin da zai ma'aikatan ma bai amfanar da su ba bare kuma sauran mutanen gari waɗanda su suka fi yawa wanda ba su aikin gwamnati Allah ta'ala ya ba mu mafita dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama